A jam'iyyar Buhari APC.
Kada sa wani jarabar sai wani jet.
tare ka sai Allah
wannan jaraba sai kwantar
ci mun ka da kan kabilu kira kristal da masu yin sallah
wannan gwamna ya rima shi zami
kai ke furgitar da gwamnan masu da raka hadarin tuna jimla
wannan jaraba sai kwantar ci
kori ka wuce gaban yaro sannan ba a ba kudin gwila
wannan gwamna ya rima shi zami
birni kauyukan mu mun shirya a tabaka yanzu zamo matsala
a jam'iyyar Buhari APC
in su suna da katani to ga dutse mun aje su dan sara
bana gwamnan jaraba sai kwantar
a jam'iyyar Buhari APC
dan sawan jaraba mun shirya mun dan gwamnan Sani Dallani
Dallani Sani kai ka dai gayya ko da baka zo da kowa ba
wannan jaraba sai kwantar
baba Buhari na ji na yabon kwantar a jaraba bai gano kamar shi ba
Wannan jaraba sai kwantar
halin kwaran da na san ka da shi ganinar rera
wannan gwamna ya rima ce zami
in ka nike ni ganin ka samu in ka sake ni ka fa zan kara
Bada gwamnan jara ba sai wanda
a jam'i